بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة صافية ترانا العربة Yau sha biyu ga watan Safar, shekarar hijira 1448. Ya dace da lissafin 29 ga watan July 2026 a wannan babban masallaci na Jami'ar Tarayya ta birnin Zaria, wato da daddiyar makaranta da aka fi sani da suna kwalejin horas da malamai ta Tarayya da ke nan Zaria. Muna fata Allah ya sa mata albarka. Duk da yake ni mutumin Zaria ne, haifaffen Zaria, kuma duk anan nake rayuwata, amma ni ba ko ne a FC gaskiya, ko a FUE kenan nan ciko. Ina jin ban taɓa shiga wannan sabon masallacin musayyau. Na dai san shi a da, a wancan tsohon da ake, the last time da na shigo shi ma lokacin da za a fara sallar Juma'a nan, an gayyace mu mun yi ma abin nan wato candidates da za a ba limancin Juma'a, kuma muka musu interview da ɗan uwa Malam Bashir Lawal da wasu su da ya tuna su yanzu ba. So gaskiya I'm amazed by this state of art building. Wannan masallaci Allah ya sa mishi albarka. Waɗanda suka yi wannan aiki na gina kyakkyawan masallaci irin wannan Allah ya karɓa musu. Wannan shi ne abin da ake cewa fi buyutin azina Allahu an turfa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijal. Muna fata waɗanda suka yi wannan aiki Allah ya karɓa musu. I hope I am not going to disappoint you, because har yanzu da nake magana I don't know the choice of my language of communication. That is the problem with a polyglot like me. When you speak more than one language, actually you become confused when you are asked to speak to a gathering that is multilingual or with diverse background. أتكلم بالعربية أم بالهوسة أم بالإنجليزية. أنا محتار. Well, na yi ma'amir wannan tambayar lokacin da ya kawo wannan takardar cewa wai da wani harshe za a yi wannan tattaunawa. Ya ce to dai Turanci ake yi, kalan Turanci ya zama mana wani alaƙaƙai. We have enslaved our minds to the English, that when you don't speak it, people don't measure you as a civilized person or as someone who knows what you are doing. Actually, I don't buy that idea. My background, as I was said, is in languages and literature. And that gives me the opportunity to study the concepts of language and which language should be spoken where and how. So maybe I'm going to be code switching. How do you see that? May I like it much in Gausa? No? Matashiyar tattaunawa wannan ita ce ethical behavior of Muslim students on campus, wato halayya da ɗabi'un da ya kamata ɗalibai su dinga mumarasarsu a rayuwarsu a cikin makaranta. As a start, in muka ce ethics, what do we understand by the concept of ethics? That is the moral practice that govern our behavior as human beings. At-taqalid allati na'ishu ma'aha. tafarkin rayuwar mutum, dabi'ar mutum, da yadda yake rayuwa, da kuma wato moral standard, wanda shine da shi kake distinguishing between wrong and right, what is wrong and what is right, the code of behavior which we use to measure what we are doing as right or wrong, that is ethics. It is a very important component of our lives as Muslims. Because Muslimci, zamu iya codifying it into three branches. The Aqidah, which deals with our spiritual belief. Then the Ibadat, which deals with our practical relationship with Allah. Salat, Zakat, Sawm, and what have you. Then the third pillar is this, our ethical behavior. How we relate with other people, how we relate with our younger ones, our seniors, our wives, our husbands, our teachers, our neighbors, and what have you. Har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama bu'ithu li utammima makarim al akhlaq. I was only sent by Allah to encompass, to finish what is known in Islam as makarim al akhlaq, the good behaviors. So by this we will appreciate the importance of morality and ethics in our lives. Without ethics and morality, a human being may go down to be like an animal. In whom, illa kal an'ami bal hum afal. What distinguishes humans from other creatures of Allah is our moral behavior. Akwai abin da za, akwai don and don'ts. Whereas, dabbobi ba su da wannan. Kisa da lokacin da mutane musulmai ne ko ba musulmai ba suka yi sakaci da dabi'u, to sai su zama kamar dabbobi, kamar da Allah ya yi. Innahum illa kal an'ami bal hum abar. So it is a very important and a serious business for us to know what is right and what is wrong and to put that in practice in our day-to-day activities. Not only on campus, but wherever we go. So that is item number one. Understanding the concept of ethics. Then why ethics on campus? By campus, we mean the school premises, the university environments, our hostels, our classes, our departments, the marketplace, the masjid, where we go for lectures, office of our lecturers, where we gather for tutorials, our waiting area before coming of the lecturer, our social center, name them. How do we conduct ourselves when we are at those places? I try to ask myself this question. So why do we have to talk about moral behavior on campus? And this is the answer I have come with. The life, the small time we are going to spend on this campus, maybe maximum of 4 years, isn't it? Some of us may even spend less than that. If you have come through direct entry, 211, by the end of 3 coming years, you will be graduating. And that may be the end of your spell on this campus. And if you have come through UTME 111, you are going to spend 4 years. That is the maximum. Amma saboda muhimmancin wannan fatra zamaniya, ita za ta yi tasiri a kan duka abin da zai biyo bayan rayuwarka. Do you think about this, that these 4 years is going to be very important and instrumental in the making of your life after the school. Domin anan ne kake making your educational specialization. At-takhassus al-'ilm. After graduating, you become either a teacher, an accountant, an economist, a social scientist, a linguist, a public commentator, a journalist, a medical personnel, or whatever you are going to become after school is being made within this period of time. Kuma wannan abin shine zai baka daman yin rayuwa a nan gaba. Dukkanmu, we are product of what we did when we are in school. So yana da muhimmanci, saboda the period is going to shape your life, your worldview, and your opportunities after graduating. That is one. Anta tasma takhassusaka al-'ilmi huna. You are making your career choice while you are here. Number two, you may not know this now, but I have to tell you. You are making to make the best friends of your life here. People that may be very influential to your life after school are going to be here. That roommate, that classmate, that friend, that reading colleague, that person you eat from the same pot with, that person that take your shirt and go to lecture without asking for it, that person that will come and see the remnant of your food and eat without asking you, that lady that takes your hijab and wear it and go to lectures and you start being angry with her. What are the mutane da kake gani wanda kuka zo from all over of places ba ku taba sanin juna ba sai anan, za su zama su ne abokan ka na dindindin a rayuwa, watakila watakila bayan shekara 10 ko 15 ko 20, wani ku zai ma wani amfani da ɗan uwan shi ne musawa. Watakila yanzu da kuke zo ina ciki, akwai manyan masu rike da makaman ƙasa a nan gaba, manyan attajirai da ƴan kasuwa, manyan jami'an gwamnati, manyan masana, manyan ƴan siyasa, ko wata babban attajira hajiya ce ba mu sani. Amma yanzu sunanmu students, undergraduates. So lokacin da wani zai zama babba ko wata za ta zama wani abu, we just remember a classmate, a colleague, we just remember that ustad that used to give tutorials, we just remember that noise making classmate, or that irritating alpha, you just remember him or her and look for them. So anan muke making abokai da za su zama muhimmai ga rayuwar. That is number two, why our lives on campus is very important. Number three, here we form our intellectual identity. Al-manhaj al-fikri, abinda muke saurare daga malamanmu, da irin theories da suke koya mana, da ilmomin da suke gaya mana, shi zai shafin tunaninmu har babbar duniya. That is why zaka ga a political scientist thinks differently from, say, a lawyer or an accountant, and so on and so forth. So here we are going to make the bedrock for our intellectual identity. How do we look at things? How do we form our thinking? How do we critique issues? It's going to be here. Chisa, by the end of your study, you find out that you are no longer the same person that walked into this campus that very first day you are registering. Every semester is designed to change your thinking, to remodify your way of seeing things and looking at them. So in kana evaluating kanka na the chalk code yoshi, kana learning, relearning and unlearning. So like bayan shekara 4 in ka koma garinku, sai kaga ka bambanta da sauran mutanen gari, sai a dinga maka kallon wani ana cewa ai comrade ne. Ko saboda yanzu da kake kallon abubuwa ko da a gona ne, to ba irin da mutanen gari suke kallo ba, ba haka bane? To anan kana naked din wannan, kuma it's very important to your personality. Then al-qiyam al-akhlaqiyya, the behavior, our behavioral pattern is really going to be shaped by our stay on campus. Wa aidan al-mustaqbal al-mihim, our future aspirations, what are you going to become in life has to do with what you are doing here during your school time. Me zaki zama bayan rayuwa yana da alaka da me kake yi a nan, wani irin takarda zaka fita da shi, wani irin matakin degree zaki karba, wani irin CGPA kake da shi, yana da alaka da abinda zaka zama a nan. Haka nan kuma, and you may even get a life partner. Wasu anan suke samun miji kuma ta dasa ba. Daga SOA nan ta wasa, kawai sai kuma ta zama ta gasa. Daga ƙawance ko abokantaka, kawai sai kuma ta auren miji. Duka yana iya yiwuwa. Yana iya yiwuwa ko? Ai, mun san yana yiwuwa ko? Da yawa mutanen da suka su akwai wata ɗaliba yanzu sun gama ABU. Lokacin da za ta shiga makaranta, I know the story, wasu cikin iyayenta suna cewa ya za a yi a kai ta jami'a idan ta yi karatun boko mai zurfi za ta rasa miji. Sai na ce in Allah ya so ma ta samu miji, kwanta da hankali, kuma haka Allah ya so. Ta gama da mijinta har ma da ɗa ƙwaya ɗaya, kaga digirin ta wajen guda uku ke, tana ta wanda level ta samu miji ta yi aure kafin ta gama kuma ta haihu. Kaga ga digirin ABU, ga digirin miji, ga digirin ɗa. So وربما تجد قبل التخرج شريكة أو شريكة حياة. Maybe before you are graduate, you can get a spouse. ثم أنا بقوا فتاة الخير. أنا بقيا وسامرين وانا دا بمسا أولي بدا إما تاكو. ثم أنا بقوا فتاة الخير. الله يبقوا أبو كن رأيوا نجاي. وانا نن أبو بن سعد كتكين أبيندا نكي da alaka da su a wannan lokacin. Saboda haka, ashe kuwa zaman mu a makaranta irin wannan ba wai kawai abinda muke saurare a cikin four walls of the classroom ne kadai ke da amfani gare mu ba. Beyond that, muna buƙatar abubuwa da yawa. Domin kushi kanshi digirin ana cewa in me yake cewa ne ma? Knowledge and character ko? Yawa, knowledge and character. Yawa, ba wai kawai lissafin ABCD da 1-3-4 ne kadai ke baka digiri ba. Hada halayya da ɗabi'a da mu'amalarka, da za a sami mutum da wani laifi da ya shafi halayya, Allah ya kyauta, kamar a kama shi da shaye-shaye ko da makami ya ji wani rauni ko ya yi ma wani malami rashin kunya, ta yiwu a dokan makarantar a iya koran mutum. Ban san irin dokokin da ake aikin su ba, amma dai na san ba za a kyale ba ko? To kuma a can dalilin ibiyu aka kama mutum yana aka kama shi da mummunan ƙwaya, irin ƙwayar da aka hana sha, akwai abin da ake cewa rustication. Za a baka hutu na shekara guda, ka koma gida ka zauna shekara ɗaya, sannan ka dawo. Kafin nan ka yi hankali, to kuma ka yi kuma sai ka dawo ka ga dama. Idan ko aka kama ka da makami ka ji ma wani rauni a hostel, ina jin kora ne kawai. Misali, ba sakar ansa ne kadai ke sa ku mutu. My fellow brothers and sisters in Islam, we shall go to the main part of the lecture, which is ethical behavior of a Muslim student on campus. That is as-suluk al-akhlaqi للطالب المسلم في الحرم الجامع دبيئة دحالية رضي كما تعصام طالب مسلمي يعني رقو دسو الزمن سأتك المكرنة جلسوا كلين قربوا جاوة فجابوا لكيو قتلوا جاوة زنبي زنبي سنيج كم تكأي تاوة saboda kada mu cinye muku lokaci da yawa. We already 20 minutes into the time. Number 1. Neman ilimi yana buƙatar al-ikhlas. Al-ikhlas fi talab al-ilm. By ikhlas here we mean not only doing it for the sake of Allah. Not only that. That is the foundation of ikhlas. But apart from that, doing it because it is worth doing. Ilimi shi ne abu mafi girma da yake bambance ɗan adam da wani halitta. Shi yasa da Allah ya halicci Annabi Adam, the first thing he honored him with it is al-ilm. Wa 'allama Adam al-asma'a kulla. So ilimi shi ne abin da Allah ya fara ba Annabi Adam. Sannan dukkanin annabawa abinda Allah yake ba su kenan, kamar yadda Allah sai yake cewa masalu ma ba'atha lillahu bihi min al-huda wal 'ilm. And in Islam, no subject of study is underrated or is unimportant. All disciplines, all courses are important. Of course, some of them may be more important than others, depending on the circumstance and the content. But all courses are designed to help the human society and make it a better environment. So duk abin da kake karantawa ko kake karantawa mu dauka da gaskiya, kada mu dinga wannan tunanin na ash-shu'ur bin naqas, inferiority complex, wani ma ko wata habba su so a gane course din da suke. Wannan wulakanta kai ne, duk abin da za ka yi na ilimi ka yi shi da gaske yana da amfani. Kar mu ɗauka don ba a bada course ɗin da asali shi nake so ba, ko kuma don asali na so in je yi nursing ne kuma Allah bai yi ba yanzu na karanta chemistry, ko na so na karanta MBBS inda kuma sai ga na a economics, ko na so in zama barista sai kuma na ƙare a languages, duka ba matsala ba ne. Wannan abin da Allah ya baka, to ka yi shi da kyau, ka ɗauka shi ne destiny da Allah ya tsara maka, kuma ka karɓa kawai abin da Allah yake so, ka sallama masa, ka ba shi gaskiya, ka ɗauka nashin shi ne mai kyau. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa'asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Me Allah ya ce a ƙarshe? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. I want you to understand that most of the people that you look up at now, if you hear their stories about choices of their careers, you will learn that they become something else other than what they aspired for. Like me now, when I was in secondary school, I wanted to become a lawyer. Allah believe, and I never regretted that. And I feel what I'm doing now is better than becoming a legal practitioner. Alhamdulillah. I never looked back or felt regretted or felt inferior to a learned friend, misali. In court, as they call themselves, learned friends. Maybe Mala wanted to become a medical doctor, come from. Oh, okay. Amma the guy says, "Okay, fama atani Allahu khairun mimma atakum." Sai ga abinda Allah ya baka ya yi maka alkhairi. So ku daina jin wannan ashkuru bin naqas. Feel proud at what you have been. Wannan zai baka dama ka tsaya kai abin da ya kamata. That is why san cewa al-ilm shay'un sharif, ilimi is a distinguished item in this life. It's a very honored sifa da Allah yake ibantu. Idan Allah ya saka a cikin tafarkin da ka gode wa Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Number 2. Al-amanatu al-ilmiyah. Al-amana a wajen koyon ilimi. Wajibi ne ya'yan uwana masu albarka mu guje ma ɗabi'ar ha'inci na satan ansa da ya zama ruwan dare. Subhanallah. I always cite one distinguished lecture da wani babban malamin mu ne, wasu kusan san Professor Salisu Shehu. Salisu Shehu yanzu shi ne shugaban wata hukuma a Abuja, rage ta musu ta ba. Hukumar wani NDRCYY. NDERC, hukumar da take tsara manhajar littafan makarantu, tana nan da ofishinta a hanyar Lakwaja, can hanyar Kwali. Ya taɓa yin vice chancellor a wata jami'a Al-Istiqama a Sumaila. Malami ne irin malaman kuɗinnan, malami ne na education, na curriculum, mai psychology ko, sannan kuma masani ne na addinin Musulunci, limami ne, mai wa'azi ne, mutumin garin Tafawa Ɓalewa a Bauchi. Za ku iya sacin lecture. Taken lecture kenan, matsalolin satan jarabawa. Ya yi lecture ɗin ta shekara goma, har yau ina ji da hankali yana tashi wannan. Saboda yadda muka amince da wannan ɓarnan muke ganin daidai ce, yana da gaskiya abin da taimaka wajen lalacewa ƙasar nan gaba ɗaya. Da can labari muke ji na satan ansa, ‘yan kudu suna yin fake result, suna yin mutum uku huɗu a kan result ɗaya da sauransu mu ta mamaki. Yanzu waya gangaro ya bi cikin ha aka wayi gari, za ka ga iyaye suna wato tsara wa ‘ya’yansu ya za su tafi. Su suke zuwa su kai ‘ya’yansu miracle centers, su suke employing services na machineries, su suke zuwa makarantu su corrupting, su bribing ɗin teaching staff don a ba wa ‘ya’yansu wani abin nan fifiko. Ya zama da iyaye, ya zama da ma’aikata da malamai, kowa yana da hannu a cikin wannan ɓarna, to wannan ba ƙaramin musiba ba ce. Har ya zama ma wanda yake hanawa ana mashi kallon azzalimi, mara mutunci, ɗan hassada, ɗan tsurku. Duk department za ga wani malami da aka tsana saboda shi bai da isa ka. Hala kuma wanda aka dara ta mashi ɗan aljanna saboda ba ruwan shi. Har sun kai shi aljanna. To mu ji tsoron Allah, satan an samu mummunan abu ne a addinance, a dokan Najeriya, a dokokin ilimi da sauransu. Kuma dukan mun san aƙibar shi. Ko dai a kama ki, a kama ka, a kore ka, ko kuma ko ka gama takardar da ka gama da ita ta ƙarya ce, ba ka iya kare ta. To don Allah, ‘yan uwa na ɗalibi, guje wa sata ansa. Mummunan abu ne cikin abin da yake ya dace da ɗabi’ar musulmi, domin ha’inci. Hakanan plagiarism, as-sariqa al-ilmiyya, plagiarism. In an ba da assignment ko an zo yin projects, a daina wanki, kawai ka je ka wanko na wani. Wani ma daga nan kawai zai buga waya a ATBU ko a FUD ko a Insuka, yana da aboki da Allah a duba mu a library ko a ga irin abu kaza. Wannan da ne ma ba, yanzu kan da kiba ta kawai za a binciko a wanka, da kuma copying abubuwa daga sources without proper acknowledgement, ko using AI to build your research is allowed. But you have to acknowledge the sources. You have to make it look like a real research, the methodology. Hakanan siyan maki, biyan kuɗi don a baka maki, ko ki biya da kanki don a baki maki, wannan ma yana cikin rashin amana ilimi. Da haka mu guje mu siyan maki da kuɗi ko da jikinmu ko da wani hanya na rashin mutunci. Duka waɗannan suna cikin munanan akhlaq waɗanda ɗalibai suke fama da su a yanzu, kuma har suke ganin cewa ma daidai. Shi yasa za ka ga ɗalibai da kyawawan takardu, A's in their all of us, but they cannot pass jam properly. Ai ya kamata mutumin da ya iya ce A, B, 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 wane, B, tari, wane ne, wane ne, idan ya zo jam UTME a ga cewa ta daki maki mai yawa. So maybe jam canke-canke ne, ko kuma mutum ya je you were a bit lucky, then you scored 200 and something, you get admission into the university. To amma anan dai kowa gaban shi ne cike-ke da keke. The results will show you, it will expose you. So let's be honorable to earn what is our own. Kan mu zama Yahudawa da Allah ya ce yurina an yuhmadu bima lam yaf'al, suna so a yaba musu da abin da ba su aikata ba. Ranar graduation a saka riga ana ƙwambo kuma duk ƙarya ne. Da can mutane ma suna jin kunya Allah suna sata hansu, amma yanzu ya zama abin wato alfahari wanda ke yi ana ganin wai da smart sun san dabara su sun iya takunsu. Saboda haka yana daga cikin abinda nake kiran mu zuwa gare shi shine mu zama muna da amana a harkar koyon ilimi. Amana na nufin mu guje wa waɗannan abubuwan da aka ambata da irinsu. Abu na uku shine girmama malamanmu. We have to respect our teachers, our lecturers, and other supporting staff in our departments and faculties. So that ilimi ba a samun shi babu ladabi. Sam duk wanda bai ladabi wa na gaba da shi ba bai samu ilimi ba. Abin takeici cewa ilimin boko yana daga cikin abin da ya taimaka wajen wargaza ladabin da za aka sani a ilimi na gargajiya na addini. Tun daga setting ɗin zama da wurin da ake haɗuwa da yadda ake conducting karatu ya bambanta. Ai ka ga a makarantar allo ko ta zaure ko ta ciskaji ba yadda za a yi ɗalibi ya zauna a kan kujera tun asali. Dole ya zauna a ƙasa ya dankwashe ƙafanshi. Za ka zo aka ce haka a su ma su zauna a kujera. Malami kuma ya tsaya ƙiƙam kamar alif. Tun daga nan aka canza mutane mindset ɗinsu unconsciously. Then aka ba da dama cewa kuna da ikon ku question opinion ɗin malaminku or to differ from his or her opinion. Aka ba da daman jayayya da sauran abubuwa da boko ya zo da su. Tun da mu musulmai sai mu cire waɗannan munanan abubuwan na cikin boko, misali mu na aiki. Dole ne zama akwai respect ga na gaba, malami, ma'aikata da sauran masu faɗa aji. Da haka mu zama muna da kyakkyawan saurare ga malamanmu. Mu zama muna zumci ladabin zama a aji. Sannan kuma mu dinga musu addu'a da godiya. Yana cikin hanyoyin girmama malami. Yawaita musu addu'a da gode musu da ambatonsu da alkhairi. Da kau da kai game da kurakuransu. Abu na hudu, time management. Time management, tsirarun waƙas. Kun ga a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yana faɗa cewa daga cikin abubuwa guda biyu da mutane suke kamunga, that we waste and we regret later, akwai lokaci. Al-farag, as-sihhatu wal-farag, that farag is time. If you misuse your time, you didn't use it appropriately, definitely you are going to regret. Definitely. Especially in this setup, where all things are designed with time. We have lecture weeks. At the end of the semester, we know how many weeks we are going to have lectures, and when we are starting exams, and when we are resuming for the next semester. We all know this from our school calendar. So once you didn't do the readings at that particular period, you are inviting failure to yourself. We all know this. So we have to take our time seriously and manage it appropriately. That's it, you see. Ba'a hanaya ɗalibai misali a matakin shekarunku, ba'a hana ku wasu abu na ɗan wasanni ko support haka ko wani ɗan time da kuke yin irin abubuwa ba. Amma dai ya zama shi ne minimal. Support, social media, tira, duk waɗannan abubuwan na ɓata lokaci, make them to the barest minimal. Then utilize your time for study, for lectures, for assignments, for tutorials, and for other things that will benefit you. Ihris ala ma yanfa'uk. Ka zama mai kwaɗayi a kan abin da zai amfane ka. Sannan ka san cewa komai da lokacinsa. Wannan lokaci shi ne capital ɗinka, huwa ra'asu malil fani, shi ne ake ce mishi jari. So utilize your time efficiently and make good use of your time. That this prime age na ƙuruciya ɗinnan na samartaka, to a yi amfani da shi amfani mai kyau. A Ibn Zariya, inda nake aiki, wallahi na san ɗalibai da yawa, wasunsu yanzu malamai ne, sa'anninmu ne, wasu mutum waɗanda suka haddace Qur'ani during their undergraduate. They came to study medicine, engineering, sociology, or education, or whatever. But they engaged their time for data. Islamiyya da ake na la'asar ko weekend da shi suka fara. Wasu anan suka koyi tada baki, musamman yara mata, sun zo daga background ba su komai ba, anan suka koyi tada baki. Anan suka koyi littattafai ƙanana na addini. Wasu anan suka haddace wani sashi na Al-Qur'ani, ban kamar yadda gaya muku na san wanda suka haddace Qur'ani gabaki ɗaya, kuma sun zo ilimi ba su da ko izu biyar. That is wato the peak of utilizing time. Kaga wannan yazo ya tashi da degree biyu kenan, ko ai Qur'ani ya ma farkon degree ne, yana da degree, yana da masters kenan zaki ce. So how do you see this? What do you do with your extra time while you are in campus? When you finish your lectures by 2 p.m., then what do you do with the rest of the day? Okay, engaging kanka, musamman wanda suka go daga wasu garuruwa, Zaria is known to be a learning center. I think it's a waste of time. Kazo Zaria ka stay for 4 good years, ka koma garinku a ce ko risala ba za ka yi karantawa. Yadda ka shigo haka ka fita, shiga shantin ka dangane. Ko da babu makaranta a cikin Islamiyya a cikin campus ɗin, kuna fita nan gelle su tudun wada hayin ojo ne suna ungwanin da ake fara an haura ruwa ɗin da kace ko ina ne matukka suna kewaye da mu, ko ina akwai makarantu, akwai islamiyyu, akwai malamai, akwai free education. Ba haka bane? Please utilize that, make good use of that, so that by the time you went back to your environment, yes, you have got a degree from Federal University of Education Zaria, and you are appropriately learned in your degree. Ka san ka tsurumuci abinda ka sani, abinda zaka koya a shekara hudu, idan ka yi amfani ta yadda ya kamata, ba ka dambe da ido maki, ba ka dambe da ido. Ka koma garinku, ko ƙauyenku, ko jiharku, za ka amfani kanka da al'ummarka. Haka nan ke ma za ki amfani iyalanki da al'ummarki, idan mutum ya amfani da lokacin shi da ya kamata. Ba ku ji abin da ake waitowa daga magabatanmu ba, Imam Bukhari yake yin babi cewa ta'allamu qabla an tusawwadu. Daga Sayyidina Ali, sai Bukhari ya kara da cewa min ba'di an tusawwadu, ku koyi ilimi kafin ku zama manya, kafin ku zama sayyidina. Sai ce har bayan mako zama. Akwai abin da kana ji kana gani, wallahi ba zai mutu ba. Allah ta miki lafiya. Wallahi na san kai na gaba da wani mutum, yanzu babban mutum ne. Yace mun yayi karatu a Nigeria tun daga secondary har zuwa university. Yace he has one regret in life. Cewa san da suke Zaria din nan ba su samu guidance na su mori ilimin addinin Zaria. Na rantsi da Allah, wannan mutum ne babba wanda ni kaina zan so samu irin matsayin da ya samu a rayuwar mu. Muna fira da yanzu cewa ni mutum Zaria ne. He has one regret. He was in Zaria for over 10 years. Secondary school a Zaria ne. Baban shi was in Kaduna, yana aikin gwamnati sai aka kawo su nan Zaria, Kwaina College. Yace kuma university a nan Abia, nan Congo. Yace he has that regret that he didn't utilize his time to study Islam when he was in Zaria. And I want to believe there are so many people with this kind of regret. So you have the time to rethink and change the narration of your life. Please utilize your time and get what will benefit you, what will benefit you later, inshallah. Abu Nabiyar, a cikin ethical behavior da ya kamata kai kula da su shine kyakkyawan mu'amala da ƴan uwanka dalibai. Kyakkyawan mu'amala da ƴan uwanka dalibai. Good friendship with your colleagues and classmates. Akwai buƙatar at-ta'awun, taimakekeniya. Financially and otherwise, financially, intellectually, ana taimakawa juna. Waɗanda suka fi sauran ganewa su koya musu, wata ranar sai ku koyi abu fiye da ma na malamin abokan ajinku. Hakanan kuma sai ka ga wani ya taimaka maka fiye da yadda ɗan uwanka zai taimaka maka. Rubba akhillaka, in ji Larabawa, lam tarimu ummuk, you may have a brother that was not born by your mother. Hakanan kuma al-ihtiram, mutual respect, we should respect each other. So may avoid in irin izgili, da sukhriya, da raina mutane, wani a raina shi saboda irin Hausarsa ko garinsu ko karancin wayan shi ko karancin smartness din shi ko an gan shi dan wani ba kauye haka, kar a raina mutum. Allah da kansa dai alci dan adam yace wala kada karramna bani adam, yace mun girmama dan adam, in ji Allah mahaliccin mu. So da dan adam ba abu rainawa bane. Wannan da kake gani, wannan da kake raina ta kina gani, ai bata kaiki background na masu kuɗi ko na ƴan gayu ko na ƴan birni ba, ta yi a wurin Allah ta fiki. Annabi yace akwai mutumin da yake gashi nan mutsu-mutsu, amma idan ya roki Allah, Allah zai kyale shi sai ya biya mishi bukatarsa. Rubba ash'afa akbara madfu'un fil abwa law aqsama 'ala Allah la barra. Kai mutumin da yake ana ganin kasashe ne, rainanne, ba wanda ya san darajar su cikin mutane, amma gurin Allah mai daraja ne. In yi addu'a Allah yana karɓa, in yi Allah ya sa Allah baya furta fadin kasa manzo. So kada mu raina kowa, sannan mu rage yawan musu da jayayya da hassada. In an ga wani da irin 4 points ɗin na ce ƙarya ne wallahi, saboda wani ne saurayinta, malam wani ne saurayinta, da hassada ce. Allah yarinya ta sha gari ta yi karatunta, ko ba ku sha ba, sai ku musu fata alkhairi, kuma ku fata Allah ya ba ku nan. Kuma rage hassada, san ɗalibai akwai irin wannan hassada, da irin wannan zaniyar da shi ɗaya yake sanya wa mutum. Abu na shida a gurguje, al'alaqatu bainal jinsayn, relationship between opposite sex, tsakanin samaruka da ƴan mata. Babu shakka dukkanmu mun sani cewa wannan tsarin da ake bi na karatu asali ma ya saba wa addinin Allah. Wato wannan cakuɗaɗɗen al-ikhtilat, wanda yake unguided, ba haka Allah yake so yi. Ba mun samu kanmu a cikin larurori ne da ba yadda muka iya. Ba kamata ya ce makarantar maza daban, makarantar mata daban, ko bangaren maza daban, bangaren mata daban. Amma ƙasarmu ba ta ɗauki wannan tsarin ba. To wajibi ne mu zama guided by Islamic principles in our relationship with the opposite sex. Tana cewa duk abin da muke yi Allah yana gani kuma yana rubutawa. Kar ka zama sanadiyar ɓata wa ƴaƴan mutane rayuwa. Kar ka zama mayau gari. Kar ka zama shaki ko ka zama na mamaju. Kullum kana tsakiyar ƴaƴan mata. Kai ba rigar mama ba, kai ba ɗan kunne ba ko kuma kullum kana matsala a jikin mata. Har kowa ya gane ka. Hakan za ga shi kawayen shi matuka yin mata ne, ko kuma kike zama ta maza ne, dinga shi shige ma ƴan maza kullum za ki cikin yankin mata har su bata miki rayuwa. Musulunci ya umarni da ghaddul basar, qul lil mu'minina yaghuddu min absari wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Musulunci ya umarni da al haya, kunya, al kunya musamman ga kannena ƴan matan nan. Ku zama masu alƙunya da kamewa, kar ki zama sakakkiya. Waɗanda Allah ya yaba, Allah ya kira su da suna mu'minatun ghafilat, mu'minai mata, sai aka ce gafalallu. Ina ma'anar gafalalliya, wanda ba ta damu da abubuwa na ƙwaji sabu. Da ana nufin iya wato wanda take kamewa sai a ce afifat, amma sai aka faɗa ma'anar kalmar zuwa ghafilat. Wanda in tana son ma ta yi ɓarna ba ta san ma ya ake, ba ta iya taɗi ba, ba ta iya yaudara ba, ba ta iya magana da maza ba, in maza suna magana jikinta na rawa tana jin tsoro. Amma kin da idan ki yi fiye tsaye ɗin nan kina yin jayayya har da maza, wata ma har da tafawa. That is very bad. Ki dinga tuna cewa akwai rayuwa beyond this campus life. After these 4 years, za ki bar nan. Za ki je ki zama mata aure ko uwa ko malama da makamantansu. So that can let's guide our behavior in terms of our relationship with the other sex. Sannan tajannubul khalwa, shari'a ta hana al-khalwatu bil ajnabiyya. Malamai suna cewa ka guje ma keɓancewa da iya mace ko da Qur'ani za ka koya mata. Haramun ne, haramun ne, haramun ne. So da kawai mu bari ba wanda zai keɓance da wata ƴa mace da har masa ba sai ya zama shaitani na uku. Sannan mu guje mu duk wata alaka wacce take ta haramta. Abinda duk shari'a idan kana neman kaga wata a cikin ɗalibai kaga kana son ta so na gaskiya, sai ka tafi gidansu gaje ka nemi aurenta. Amma ba ka zo ka kulla alaka da ita ta haramci a cikin makaranta. Ku ta shashanci kuna ɓata wa juna lokaci, sai daga baya ku zo kuna wa juna Allah isa kowa na cewa an yaudare shi. Ga wannan irin yadda Allah ya ba da labari ne, al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Dama masoya Allah ya ce za su yi gaba da juna in ba da takawa suke soyayya. Wannan yana daga cikin abu mafi haɗari da ke faruwa da ƴaƴanmu da ƙannanmu, musamman yara mata. Suna shigowa makarantun nan da mutuncinsu da niyyar karatu. Amma maza suna ɓata musu rayuwa, suna biye ma buɗin shekan, suna biye ma ƙawaye na banza. Alhamdulillah za ka ga yanzu da sauƙi ta fuskar sutura. Mu da san da muke undergraduates, wallahi a faculty ɗin mu, faculty of arts, da daktar ya shigo ya sani da ta. Ina jin da wuya kake riga yara ƙwaya 5 masu suka hijab. A cikin yara sama da 500 watakila. Haka suke yawo gatsai-gatsai kamar kendir malam babu sutura. Sai dai ka kalla ko ka kauda ido. Isa da haddan mutum dinga zubewa. Za ka je za ka yi murata ko ka je wani shafi ko ya kakari. Saboda kallon haram. Kamar ka gani da sauƙi ga mata da hijabansu da niqabansu da sauransu. Tanan dai akwai sassauci. Farko muke da hijabin ki kuma kina mummunar ɗabi'a.
saboda mulazimci dabi'ar da shari'a ta halasta mu guje ma wanda shari'a ta haramta. Abu na gaba a gurguje shine nayi aitamadin insha Allah use of social media. Use of social media is supposed to be guided. Tunda yanzu an waye gari kusan dukkanin mutane kowa yana da dual personality. Personality mu in real life and the other personality in virtual space. To yawanci personality mu na virtual space zaka ga is built on falsification na personality da sau da ƙarya. Ya kamata ya zama personality ɗinka na social media ya dace da personality ɗinka na rayuwarka. Irin wannan shakiyancin da ya yawa yanzu a kan wani abu da ake cewa TikTok, wallahi talai ku kiyaye shi. TikTok nan da muke jin labari, ni ba na yin TikTok, na sun kuma TikTok na gani na yara ne, amma muna jin labarin abin da ke faruwa a TikTok, kuma muna gani in an ɗauko an kawo ta duniya abin ba daɗi, kuma ku ce ya cika shi. Saboda haka musamman yara mata za ki je ki taya wani shirme wanda kuma the internet never forgets, ba ta manta komai, ba ta yafewa, randa duk wani abu ya tashi za a sake bankaɗo wannan bayanan a sake ganin su. Ba kwa jin mamakin mutum ya rasu sai a zo a yi ta roƙon mutane don Allah a taimaka duk wanda yake da bidiyon wacce don Allah ya goge. Saboda an san cewa ci gaba da yaɗuwar bidiyon ta nan ci gaba da yaɗuwar zulubinta ne. Amma sanda take rayuwa idan wani ya mata nasiha za ta zage shi ta ce bai isa ba. Ce ka bar ni ina ni ba zan kaza ba, kaddara ta kenan. Amma tana mutuwa yau ƴan uwanta da ƙawayenta su ta roƙon masu amfani da social media cewa don Allah a yi rikotin akawun ɗin ana so a rufe shi don Allah, duk wanda yake da bidiyo ɗin rayace-rayacenta ko shakkiyancinta don Allah ya goge. To ashe an san abinda take yi ba da kyau ba ne. To tunda ita ta ce ta ƙare, mu da muke rayuwa a yanzu wani darasi za mu ɗauka daga wannan? Ni da ke mai tunanin idan mun mutu yau za mu so a ci gaba da ganin abin da muke a social media zai kawo mana lada, ko ko za mu so muna kwance a kabari mala'iku su dinga tashi mu san nan mana cewa ga abin da kika bari, haza ma tanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taqulun. So da kan net social media ba hauka bane, mun zama highly addiction ya kama mu, mun yi losing moral values din mu because we use social media. Zagi, cin mutunci, fasikanci, rashin kunya, hayaniya, shiga abin da ba ruwanka, ba mamaki na cewa duk waɗannan abubuwan za a tambaye mu a kansu. Kalmomin da muke faɗa, da abin da muke rubutawa, da comments ɗin da muke yi, da labaran da muke share, da hotun da muke haɗawa, da tsayicin da muke kalla, duk muna mata cewa ba a mana hisabi a kansu. La haula wala quwwata illa billah. Wallahi social media ta zama mana musiba a wannan rayuwa. Muna rayuwar mu lami lafiya aka zo aka wannan shashancin lalata rayuwa na shan gaba yadda muka iya daidai. So hazari, we have to be very careful. Lalle shi musulmi ko ina yake ko me yake ya dinga tuna cewa Allah maɗaukakin sarki zai masa hisabi akan da abin da yake. Abu na gaba na takwas kenan ko ɗan tsaya iya na goma insha Allah. Na takwas, kiyaye kayan makaranta, good use of university facilities, the classes, the hostel, the electrical appliances, the chairs and everything. Wasu musa da behavior na lalata dukiya al'umma, a kakkanya kujeru, a lalata gadaje, a tsitsin kawayoyi. Ɗasa lokacin da wasu aka zo graduating har sai an kwashe abin nan har socket sai an cire saboda ɓarna. Da aka duk next occupant sai ya siya a ɓata abin ƙofa na makulli a yi rubuce-rubuce na shashanci da iya shege, a rubuta suna, a rubuta wane ne, wannan ba bibiya ba ce mai kyau. To shi ne wannan kuma za ka yi extending into wannan abin da yake na rubuce-rubuce a jikin sutura. Ni mai sunan shi ne? Signing out. Haka mu a ABU an hana wannan, duk wanda ya yi wannan ABU to ya yi a madadin sakamakon jarabawarsa. Tun kafin ya yi tsanani haka aka hana, za ka yi ABU ba san da wannan issue ɗin. Ya kamata nan ma ana yi a hana. Ka ga mace da mutuncinta ba ta yi abin banza ba sai ranar a ɓata mata hijabin ta ko rigarta duka da rubuce-rubuce sunayen wasu katti, wani har akan nonanta zai rubuta, wani akan mazaunanta, wani akan dokin wayarta. Na san yarinyar da mallam a sanadiyar haka auren da za a yi mata aka fasa. Saurayin ya ga bidiyonta kawai tana daddan tsarewa tsakanin maza suna ta mata signing a jikin kaya, ce shi ma ya yi signing out. Allah aka zo aka yi ta ba shi abu ya ce wallahi ba magana ku ya yi signing out shi ma. Zai canza zaba a cikin waɗannan mutanen banzan ƴan kwanta. Kuma kar ku manta a wannan zamanin kina yi fa ana ɗauka. Duk abin da ake yi wani nan yana bidiyo. The next thing ko za ka ga bidiyon yana trending. So behave yourself. Yawwa. So a daina ɓata kayan makaranta, kayan laboratory, kayan library, kayan classes, kayan masallaci da sauran kayan al'umma da wani ya lalata da baki bakin taraba nan ba kuma taraba. A daina satan kaya a cikin laboratory ana zubawa a jaka. A daina ɗaukan wani abu wanda yake na kowa ne a mai da shi personal. Na tara na kusa da ƙarshe shi ne zaɓen abokai na gari. Good choice of friends. A cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Mutum yana tafiya ne akan tafarkin abokinsa, so be watchful about the person you are going to be friends with. Shata ma yana cewa mai zama da mutanen banza malam tsaya jiran can banza. Duba hadisin nan na kwatancen mai mutumin kirki da abokin kirki da mutumin banza da abokin banza, kamar mai turare da mai kira. Da haka mu dinga duba suwaye abokan da za mu zaɓa wanda za su taimaka mana wajen ibada, wanda zai ce zo mu je masallaci an kira sallah, wannan shi ne aboki. Za ta ce mata wancan ta shiki sallah, kin yi sallah kuwa? Ya kamata gobe Alhamis su yi azumi, wanda za ta baki wannan shawara to kawai ke. Wanda ta shigo mata fufaki, sannan wanda zai ta taimaka miki wajen karatu tashi mu je aji, akwai assignment gobe zo mu je mu yi karatu, akwai tutorial zo mu tafi mu yi tutorial, da wanda za ta taimaka miki wajen halayyar kirki in ta ga tana kina abin maza ta ce kai wance, amma ku wannan abin da take bi dace ba, iyayenki ba su tuba kiran danki wannan abu, to wannan kawa ke kake ce mata munafika. Isa ido haka nan wanda zai taimaka maka ya maka building umur ka zama kuna da munafasa. Wafi zalika falyatanafas almutanafisun limithli hadha falyamal al'amil, wanda zai ci maki kai ma ka ce ni ma din Allah da sai na ci irin nashi. Wannan su ne abokai da ya kamata mu yi a campus. Abu na goma shi ne at-tawazun baina dirasa wal mumarasa diniya, ai balancing between our study and our religious activities. Bokon nan da mutum ya zo boko wani sai ga ba ruwan shi da harka addini ko sallar jami'i wani bai iya zuwa, wai shi dan boko, wai shi boko da na kashe karshe kuma bai fi kowa cin point a department. Zaman mu a campus baya nufin shi kenan mun zama dan boko zalla ba ruwan mu da addini. We have to marry between our academic activities and our religious activities. MSS is here for us. The Muslim Forum is here for us. The masjid. A cikin makarantar nan gabaki ɗaya babu inda Allah yake so kamar nan waje. Haka Annabi ya ce, mafi albarka ahabbul buqa'i ila Allah fil ardi masajiduha. Duk inda ke cikin makarantar babu inda yake nan a wurin Allah. saboda haka nan shine wani mafi albarka da ya kamata mu dinga so. Za ga ya mana abin da zai amfane mu a dinmu da rayuwarmu. Da zamu iya zuwa mu zauna mu yi karatu cikin natsuwa cikin karama. Saboda haka mu zama masallaci mun kulla alaka da shi. Sannan kar mu yi wasa da karatu tukunmu. Kada kuma mu zama wato waɗanda ba su damu da abin da ya kawo mu ba, sai dai abin da kawai yake na shiririta. In conclusion, na yi itemizing wasu abubuwa guda goma da ke suna faɗa masu yin conclusion. Allah shi gata mai la'alik. La'alik. Very soon, inshallah. I'm finishing very soon. Na yi itemizing wasu abubuwa guda goma da kira suna practical advice for every Muslim student. Yani wasu shawarwari a aikace da nake ganin za su amfane mu gaba ɗaya. One, pray your daily 5 prayers on time. That's number one. Salloli, kula da sallah akan lokaci a cikin jami'i, domin shi ne abin da Allah ya kawo ka duniya kan. No matter what, kar ka yi wasa da addininka. Number two, read the Quran on daily basis. Ko da a ce shafi ɗaya, shafi biyu, rabin izifi, gwargwadon dai yadda za ka iya. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. That is number two. Number three, attend your lectures punctually. Do not miss lectures. In ba ka samu wani necessity beyond your control, kamar rashin lafiya ko na abu. Attend your lectures functionally and regularly. Koyaushe zama abin da ya kawo mu makarantar da zuwa lectures ko mu je lectures. Number four, never cheat in your examinations, assignments, and projects. That is number four. Number five, respect your lecturers, other staff, and your classmates. That is number five. Respect for your lecturers, supporting staff, and your classmates. Number six, avoid immoral relationships. Avoid what? Immoral relationships. Number seven, use the social media responsibly. Use the social media responsibly. That is number seven. Number eight, help your fellow students academically. Render help to your fellow students academically. Number nine, keep good friends and company. Keep good company and friends. Number 10, be prayerful. Make dua always. Roki Allah bukatunka na rayuwa, na karantawa, da sauran abubuwan da kake da ainihin wato bukata a wurin Allah game da su. Waɗannan su ne abin da na kira da suna practical advices guda goma. ‘Yan uwa masu albarka, kamar yadda muka faɗa tun farko, ita jami'a ba waje ne kawai na ansan takardar gama digiri ba, waje ne da za ka yi making ɗin abokai, kai making ɗin tunani, ka tsara rayuwarka ta gaba. CGPN ka yayin shi zai wuce, certificate ɗin kota na ƙura ba ta hau kan shi. Karatun da kai wataƙila ma ba da shi za ka yi aiki ba a rayuwarka. Amma fa ɗabi'u da halayenka za su bi ka a duk duniya kuma har lahira. Akwai manyan 'yan siyasa yanzu da ake magana a kansu, wanda za a ce ai tun da aka san shi a makaranta ma dama kaza ne, kuma har lahira haka za a ba da shi da kanshi. Wataƙila in ka tashi aure ko kin tashi aure, za a ce a tambayi 'yan ajinku yaya ɗabi'arki take. Yana da tasiri a kan abin da za a yi maki na decision a kan wannan auren. Saboda ina yi ma 'yan uwana ɗalibai nasiha a farko da ƙarshe cewa mu ji tsoron Allah, mu gyara halayyarmu, mu san cewa mu dinnan manyan mutane ne a nan gaba, kuma wataƙila wasu daga cikin za su zama daga cikin masu juya ƙasar nan. Tun yanzu ya kamata mu tsara rayuwarmu ila ta zama mai albarka a koda yaushe. Thank you for good listening. Jazakumullahu khairan ala husnul istima'. Na gode da kyakkyawan saurare. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.